A shekarun 1993 dai ne gwamnatin kasar ta Niger ta sassabta mara na kafa kamfanonin sadarwa masu zaman kansu inda dauko daga wancan lokacin zauke yanzu kafafan radio da talabijin suka bunkasu wasu gidajen radio na karkara su ma suka yadu to amma sai dai tafiyar da ayyukan waɗannan kamfanoni na huskantar matsaloli barkatai rashin samun kwarewa wajen jagoranci tare da tallata kansu da kansu ko kuma rashin samun ingantattun abokanin hulɗa domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ne yasa ofishin jakadancin ƙasar Amerika haɗin gwiwa da hukumar UNESCO suka tallafa wa wani shiri wanda ke da zimmar bayar da horo ga shugabannin kafafen yaɗa labarun domin ganin sun inganta tafiyar da ayyukansu da kyautata tsarin kamfanonin na sadarwa Malam Yahuza Sadisu Madubi ministan sadarwar jamhuriyar Niger ne
an girka kafofin sadarwa masu zaman kansu da dama a Niger to amma kuma kusan dukkan su suna da matsaloli masu yawa daya daga cikin dalilan wannan matsaloli shine su da kansu shugabannin kafofin wato ba su da kama a ce wata kwarewa babba ta fannin gudanar da ayyuka to a wannan taro za a ƙara ba su dama ta kwarewa cikin tafiyar da ayyukansu
daga bisani na tuntubi shugabannin wasu kafafan yaɗa labaru da ke halarta zaman taron domin jin ta bakin su kan matsalolin da ke hana ruwan kamfanonin nasu gudu
yawa ni ce Jamila Sule group Sarauniya wannan taro dai muna marhabun da shi dan saboda kamar yadda muka sani a nan Niger kamfanonin sadarwa na press suna da matsaloli diya ba a san ba nawa suka shigo ba a san ba nawa suka hita nake gani wannan taro insha Allah zai ƙara bamu wani wata hanya wadda za mu iya mu gane yadda za mu yi mu kawo kuɗi a cikin kamfanonin kuma mu san yadda za a yi a kashe su
wai me ke haddasa rugujewar kamfanonin sadarwa ne Hajiya
kamar yadda na gaya maka yanzu sai ka je cikin kamfani ba a san nawa suka shiga ba kuɗi nawa yau an samu an yi kasafi sai ka gani shi jagoranci babban kamfanin sai ya sa cikin aljihu
to ni ne Gare Amadu dan jarida ne a jaridar Leven ma to wallahi yan jarida ban ce masu aikin gwamnati ba yan jarida wanda ke cikin wannan jarida wannan ta zaman kanta akwai matsaloli da yawa aiki ne ake kawai dan dai ana son aikin amma fisibilillahi bukatu ba nan gaban
hukumomin kasar ta Niger dai sun ce sun dauki alwashin ƙara yan kudaden da suke bayarwa a matsayin tallafi ga kafafan yada labaru masu zaman kansu a shekara daga miliyan 200 zuwa miliyan 250 wadanda ake rarrabawa wasu gidajen talabijin sama da 10 da tashoshin FM sama da 20 da wasu jaridu da mujallu sama da 240 a Niger Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamma jamhuriyar Niger